kasa da mako guda bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewa gwamnatinsa ta sauya ranar 29 ga watan Mayu da 12 ga watan Yuni a matsayin ranar bikin mulkin demokradiya a Najeriya da kuma bayo marigayi Chief MKO Abiola wanda ake kiran lashe zaben 12 ga watan Yuni da sojoji suka soke lamban yabo mafi girma a kasar. Har yanzu ƴan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakunan su game da cancanta ko rashin cancantar wannan mataki na gwamnati. Kama daga mutumin da yanzu ake wa kallon jagorar siyasar al'umma yarba na yankin kudu maso yammacin Najeriya Chief Bola Ahmed Tinubu da Professor Wole Soyinka da ya taba lashe lamban yabo ta Nobel da kuma sanannen lauyan nan Femi Falana da kungiyar tuntuɓar juna ta arewacin Najeriya ACF da maso adawa da shugaba Muhammadu Buhari a siyasance irin su gwamna Ayo Fayoshi na Ikiti dukkanin su sun yamba da matakin na shugaba Muhammadu Buhari. Sai dai kuma duk da wannan yabo da shugaban ke samu, wasu ƴan Najeriya irin su Alhaji Bashir Tofa dan takarar shugaban kasa a gargashin tutar jam'iyyar NRC da suka yi takara da MKO Abiola a zaben 12 ga watan Yuni yace ko kadan matakin da shugaban kasar ya dauka bai dace ba domin kuwa ba a kammala wancan zabe ba, don haka amincewa da duk wani nau'in zaben bai dace ba a cewar sa matakin na siyasa ne ga to koya sauran al'umman yankin kudu maso yammacin Najeriya ke kallon wannan mataki na karama MKO Abiola.
First of all, I want to use this opportunity to thank our president. You are waiting for this opportunity before.
Yace gaskiya naji dadin wannan mataki da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauka. Ina godiya gare shi domin wannan mataki da ya dauka abin yabawa ne matuka. Muna godiya matuka.
Abbas Abdullah. To my own point of view on that aspect is that the federal government is trying to create a kind of unity in the country.
Shi kuwa wannan malami yace ni a gani na gwamnatin tarayyar Najeriya tana so ta yi amfani da wannan dama domin hada kan ƴan Najeriya. Yace ko a yanzu idan zaka iya tunawa akwai wasu jihohi da kan ba da hutu a wannan rana, don haka idan gwamnatin tarayya ta daidaita al'amarin hakan yayi daidai. Wannan wani mataki ne na gwamnatin tarayya na hada kan ƴan Najeriya a kasar baki daya.
The federal government is trying to create a kind of unity in the country.
So, a martanin da fadar shugaban kasa dai ta fitar game da wannan kace da ce da matakin shugaban kasar ya haifar, mai taimakawa shugaban kasa Muhammadu Buhari ta fuskar yada labarai Malam Garba Shehu ya ce masu adawa da matakin ba wasu bane illa ƴan adawar da ada suka samu damar warware wannan matsala, amma kuma suka yi tsayuwar gwamin jaki a kai. Kuma yanzu a bayyane gare su cewa ruwa ya kare wa dan kada bisa la'akari da yadda jama'a daban-daban na kasar suka yaba da wannan mataki na karrama jagoran zaben 12 ga watan Yuni. Shi ma a bangaren sa wani tsohon dan jarida na mujallar Concord na marigayi Chief MKO Abiola Muhammad Adamu da aka dore a lokacin mulkin Janar Sani Abacha ya yi tsokaci game da wannan mataki na gwamnati.
Wannan abu da Buhari ba wai kawai ya yi adalcin bane, ya yi abin da ya dace, ya kuma daga su ya tozarta su waɗanda suka yi ta hankoran hakan kada ya faru. At last din ya faru. Saboda haka duk wanda ka je yana cewa wannan abun bai dace ba yana ɗaya daga cikinsu. Duk wanda ma ka je yana wani rarrafe yana karya da law, yana da karya da doka na cewa ya kamata a kullum doka karya yake yi, yana ɗaya daga cikin irinsu. Domin duk wanda ya san ya kamata ya kuma san adalci ko ya aka kauce ma doka harko murna ya kamata ya yi, amma ba haikan a fito ana bai dace ba.
Yanzu dai a yanda aka shirya karrama marigayi Chief MKO Abiola da ambasada Baba Gani Kingibe da marigayi Chief Gani Fahimi gobe a Abuja lokacin jihohin yankin kudu maso yammacin Najeriya, kamar yadda suka saba sun ayyana 12 ga watan Yuni a matsayin ranar hutu. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.